أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا بركة مدساقوا أولا مسلاتي متارة البركة مسجد عثمان بن عفان ننشي قبدا كراتم منا عمدة الفقه واللفاوة الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisi na 61 a cikin karatun wannan littafin. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun yi kwanan daji, mun kwana a babi wanda yake mana bayani akan shiga garin Makka. Malam ya mana bayani da zaran ka shigo garin Makka, abinda farko ko yana ɗaya daga cikin abinda ake so, in dai ka yi niyya aikin umara ka taika sauke umara ka, in kuma aikin hajji ka yi niyya in tamattu'i ne ka taika yi umara, in kirani ne da kai tawafu ziyara ko tawafu ifada wanda ake so ka taika. Malam sai ya wasafa mana ga me yin umara, ga abinda ya kamata ya yi. Sati da ya gabata mun yi bayani akan yanda siffa ta yin tawafi wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Karshen bayani malam ya ce mana bayan mutum ya yi da kewayen shi guda 7 na tawafi, zai dawo ar-rukun nan Hajarul Aswad ya salimu, sannan kuma ya kama hanya zuwa ga Safa. Mun zo zan mu shiga bayani akan Safa, lokaci yayi hali muka tsaya, insha Allah zamu tashi akan Safa. Malik ke cewa summa yakhruju ila safa min babihi fayatihi fayarqa alayhi wa yukabbiru Allah wa yuhalliluhu wa yad'uhu summa yanzilu fayamshi ila al-alam summa yas'a ila al-alam al-akhar summa yamshi ila al-marwa fayaf'al kafilihi ala safa summa yanzilu fayamshi fi mawdi'i mashyihi wa yas'a fi mawdi'i sa'yihi hatta yukammila 7 ashwaq يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعية يفتته بالصفا ويختم بالمروة. Malaikai cewa bayan mutun ya kammala tawafin shi, abinda yayi biyo ko abinda zai biyo baya mubasharatan shine ya khruju ila safa min babihi, sai ya huto ta safa, ta kofar safa, da kai kofa wanda yake kai kawo zuwa ga safa, zai ga da kai wa'ansu kofofi wanda ake shigowa ta nan. Yace to zakka huta daga nan, ka kewaya ka shigo ta kofa ta safa. Amma dai yanzu da kai hanya wanda kana kare tawafi, za a ce maka ila safa al-makhraj ila safa, kinan da kai ya wanda kurum gangarawa zaka yi, ka kama hanya ka isa zuwa ga Safa. Yake cewa mutun zai huta ya tafi zuwa ga Safa, ya shigo Safa ta kofar ta, yace fa yatihi, sai ya zo wannan dutse na Safa, ina dan gyara bolo, sai ya zo dutse na Safa. Idan ya zo fa yarqa alaihi, sai ya hawo wannan dutse fa wa yukabbiru Allah, idan ya tsaya akan wannan dutse sai yayi kabbara Allahu akbar wa yuhallilu, yayi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Abinda ya tabbata na daga sunna shine lokacin da mutum ya tinkari dutsen Safa, abinda zai karanta shine zai karanta wannan aya, inna Safa wal Marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman taqawwa khairan fa inna Allah shakirun alima. Bayan ya kammala sai ya ce abda'u bima bada Allah bihi, wanda da kai riwayoyi wanda suke ingantattu wanda aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta haka. Idan ka faɗa haka, yace ka kare da wannan inna Safa wal Marwa min sha'airillah, abinda zaka yi zaka zarce zuwa zuwa ga wannan dutse ka hawo idan ka hawo wannan dutse din ka samu daman hawan shi sai ka huskanci alqibla idan ka huskanci alqibla sai kai kabbara Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da kai wata riwaya wadda ta zo akan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan ka sake la ilaha illallah ajaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda wannan zaka yi ta bayan kai tahlilin nan sai kai addu'a iya abin da ranka take so in ka kammala kuma ka sake maimaitawa har sai kai haka har so uku lokacin da ka tsaya a nan gindin safa ina abin da ake so shine wanda yake yin sa'ayi ta ƙasa yana iya zawwa ya hawo har dutsen safa abida yanzu idan mutum ya dauka duk lokacin da mutum yake yin safa zai gani a mataki na hudu na farko ko na biyu ba na kasan bane ba mutum yake yi ba kusan an riga ya an yi sifiriman sa'ai da wannan safa da Marwa na kasa yanzu mataki na farko shine mutum zai yi sannan da kai wanda ya kai shi da kai wanda yake saman shi har mataki guda uku wannan duka an ba da dama kenan mutum idan ya zo ya tsaya a lokacin nan yukabbirullah zai yi Allahu akbar sannan yayi inna sayyi ya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda wannan shine at tahlila sannan yayi addu'a addu'a da zai addu'a da zai shine ya roki ubangiji duk abin da ran shi ta so ko abin da ya so wa kanshi ubangiji shi ya datar da shi kidan zai haka har so uku wannan shine abin da sunna ta karantar yace summa yanzil sannan ya sabko daga wannan dutsen ko wannan tudu wanda ya hawo na safa yace fayamshi ila alalami sai ya tahiyya ordinar tahiyya yanda yake tahiyya da nutsuwa har zuwa wurin alama akwai wata alama tsanwa kamar yanda muka bayyana sati da ya gabata da wa'ansu tsanwayen alama ne daga harkon inda ake yin guje-gujen nan ko inda ake yin gudun nan zuwa ƙarshen shi shine ake kiran shi da batsunul waji wannan wurin da daga baya da aka yi gyara aka yi tausiya aka yi gyara masallaci sai aka sanya dogayen amful wanda daga inda ake farawa har zuwa ƙarshe kinan lokacin da ka zo daidai wannan alama a lokacin nan mutum zai fara sassaka ko sassarfa har zuwa lokacin da zai huta daga wannan alama yace summa yas'a ila al'alam al'akhar sannan yayi gudu har zuwa ko sassaka har zuwa wannan alama ta gaba yace summa yamshi ila al-marwa bayan ya huta daga wannan alama sai ya tattaki har zuwa ga Marwa yace fa yaf'alu ka fi'lihi ala safa sai ya aiwatar kamar abin da ya aiwatar lokacin da ya hawo dutsen safa kinan zai yi la ilaha illallah zai yi Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda sai ya roki Allah da abinda yake so a wannan lokaci yayi haka so uku kuma duk lokacin da ya tahiyya kawo idan ya zo zai yi wannan addu'a ya roki ubangiji sannan ya huce kina abinda bai zo ba kalkashin sunna ba shine mutum idan ya zo ya karanta innas safa wal marwa ta bi sha'irillahi a kowane kewaya so ɗaya lokacin da ka tunkaro wannan dutse na safa zaka yi innas safa wal marwa ta bi sha'irillahi in ka iya ka ida sahaya fa man hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim abda'u bima bada allahu bihi sannan ka hawo wannan dutse ka huskanci alqibla kai wannan addu'a wanda aka karantar da kai kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda sannan ka roki Allah duk abin da kake so in ma ka takaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kai ga baka tayyaka ya wadata sabaka kasancewa kuma da kai cinkoso tsayuwar tana bada wahala hasatan mutai idan ya zo lokacin da kai mutane da yawa ana cewa ayi gaba mutum bai samu nutsuwar da zai amma dai wannan abin da ya tabbata shine mutum zai maimaita haka su uku a kowanne kai da kawo da zai yi da bai maganganu na Imam Nawawi wanda ya kawo kalkashin haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da malumai suka yi ijma'i a kan shi, kamar yadda Ibn Abdulbar a cikin Al-Istizkar ya kawo, sai ke cewa sun mayanzin sannan ya sabko daga Safa bayan ya riga ya yi wannan addu'ar tashi, sai ce sun ma fayamshi fi mawdi'i mashihi, ya yi tahiyya a gunda aka ce a yi tahiyya, wa yas'a fi mawdi'i sa'ihi, gunda aka ce ya yi sassaka ya zo ya yi sassaka. Amma dai game da maza ya ce hatta yukammila sab'ata ashwaqin, har sai ya gama kewaye guda bakwai. Kenan kai kawun shi ɗaya idan ya tahi daga Safa zuwa Marwa, kai ɗaya wannan shawta ɗaya kenan zagaye ɗaya, in ya dawo daga Marwa zuwa Safa zagaye ɗaya kenan, haka zai lissawa har sai ya yi sau bakwai. Wannan duka jamhurin malamai sun ce akan haka, sai dai wada ta Ibn Hazm. Ibn Hazm yana ganin a'a, abin da ya yi dacewa shi ne tunda aka ce maka ka yi kewaye guda bakwai, sab'atu ashwaqin, shi ne Safa zuwa Marwa, Marwa zuwa Safa kenan ka yi zagaye ɗaya ka sake dawowa kenan har sai ka yi sau goma sha huɗu. Shi ne malamai da suka tashi yi mai raddi suka cewa ai shi Ibn Hazm bai taɓa yin hajji ba, bai san ba irin wahalar da take wannan wurin ba, shi yasa yake cewa he an tahi an dawo abin da ya fahimta. Wallahu ta'ala a'lam. Kina abin da yake shi ne mutum zai tahi ya dawo, zai tahi idan ya tahi ya yi ɗaya, ya dawo ya yi ɗaya, idan ya koma ya yi ɗaya, har sai ya yi sau bakwai, Safa da Marwa kenan. Yake cewa malai sai ƙara tabbatar mana ya tasibu bi dhihabi sa'aya, yace tahiyya da zai yi wannan ana kiran shi da sa'ayi daya, kenan lisahi yayi daya, yace wa birruju'i sa'ayatan, haka dawowar shi kuma yayi biyu kenan, daya in ya tahi yayi daya, in ya dawo yayi biyu, in ya koma yayi uku, in ya dawo yayi uku, kenan zaka fara da Safa ka kare da Marwa. Shine malai yace yaftatihu bis Safa, zai fara sa'ayin shi da Safa, wa yahtimu bil Marwa, ya gama sa'ayin shi da Marwa. Wannan kuma dukkan su da kai dalili na hadisin Jabir bin Abdullah wanda Imam Muslim ya hutar da shi a cikin siffa hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Idan ka koma a cikin riwaya zaka gani ya fara bada bayani, yace sun maraja ila rukuni fastalamahu thumma kharaja min albab ila safa falamma dana min safa qaraa inna safa wal marwa min sha'airillah. Abinda Jabir yake cewa yace lokacin da ya gama tawafin shi sai ya koma nan Hajarul Aswad ya shahe shi, ko ya taba ya shahe shi, yace sannan ya huta ya shigo inda ake yin safa ta kofar Safa, yace lokacin da ya kusanto Safa sai ya karanta inna safa wal marwa min sha'airillah abdau bima bada Allah bi, manzo Allah Jabir yake cewa manzo Allah sai fara yin Safa, ya hawo wannan dutse na Safa, yace ya huskanci alqibla, ya yi fa wahada Allah wa kabbara, yace Allahu akbar, yace kuma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a da abinda Allah ya kaddara zai roke shi a wannan lokaci, haka kai ma ya kamata a ce kai. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi haka har sau uku, yayi maimaita Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu har zuwa ƙarshe har sau uku, sannan ya gangara zuwa Marwa shi ta ma yayi haka, sannan ya dawo Safa yayi haka har sau uku har zuwa ƙarshen tawafin shi, har zuwa ƙarshen sa'ayin shi. Wannan shine abinda malumai suka yi ijma'i akan shi. Yanzu bayan ya kammala sa'ayin shi ya yi sau bakwai, me ya mai saura? Malam sai yake cewa sun mai yuqassiru min sha'rihi in kana mu'tamira, yanzu sai ya tahi ya yi saisaye na daga gashin shi kenan. Saisaye shi ne kwaskwas, mutum ya dan rage wani abu daga cikin gashin shi, ya ce idan ya kasance wannan mai ɗaukan niyya ko mai aikin nan ya kasance niyya aikin umara ce ya ɗauka, kenan daga yayi ya riga yayi at-tahlilu al-kabira. Idan kasancewar da kai a farkon karatun mun yi bayani kan mas'ala wanda malumai suka yi sabani akan shi, shin mai umara yana da at-tahlilu al-awwal wa at-tahlilu al-thani ko kuma baina? Malumai wa'an suka ce a ai mai umara at-tahlilu al-awwal shine lokacin da ya kammala sa'ayin shi tsankanin Safa da Marwa, yayi at-tahlilu al-awwal, a lokacin nan yana iya warware ihramin shi ya tahiyyaye duk abin da ya yanke horti yayi kaza yayi kaza banda saduwa da iyallan shi. Wani lokaci ne zai samu damar saduwa da iyallan shi? Shine in yayi at-tahlilu sani, shine lokacin da yayi aski
koye kwaskwas koye rage wani abu daga cikin kanshi a wannan lokacin ne at-ta'lilus saniya ina kasancewa hada mafi rinjaye ta malumai ummara bata da at-ta'lilul awwal bata da at-ta'lilus sani shine bayan ka gama sa'ayinka bainas safa wal marwa mubasharatan kamun ka cire wannan ihramun naka ka tahi kai kokarin sabke abin da yake kanka na daga wannan gashi imma kai at-taqsir shine kai sesaye ka kahudda wani abu daga cikin wani bangare na daga gashin ka ko kuma kai al-halqu shine ka aske dukkan kanka kai kodo shi sanya kuma yana ɗaya daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabban shi na fadalan wanda yayi kodo yake cewa rahimallahu al-muhalliqin Allah jikan wa inda suka yi kodo rahimallahu a lokacin nan sahabban suke cewa wal muqassirina saboda da kai wa inda suka yi saisaye to mu manzo Allah mu ma Allah jikan mu yace a rahimallahu al-muhalliqin Allah jikan wanda suka yi kodo suka ce wal muqassirina ya rasulullah a wanda ma suka yi saisaye su ma Allah jikan sai yace a rahimallahu al-muhalliqina Allah jikan wanda suka yi kodo sannan suka ce wal muqassirina wanzu Allah sai yace wal muqassirina ana uku ka gani idan ka tayi barantana irin gashin mu ba gashi bane ba wanda zaka dan taba wani abuwa kai kari in ka taba nan yayi kurci kurci nan yayi wannan ka aske ka baka kanka lahiya in ma kana tunanin a zaka koma ka sake daukan wata umara in ka zo kamar yanda wannan fatawata wannan al-Usaymin ya kawo Muhammad ibn Salih al-Usaymin yake cewa wanda yake da wanda kanshi bai da irin wannan mai sanko yake cewa abinda zai kurmi yayi musu a same kunfan kurmi a tada a cire abin da ya sabo kana daga abin da za a cire yace ya wadata al-muhim ai ibada ce ana so ne kai ko da baka hudda wani abin da kai ka hudda wani abu kuma kadan in shi ne yace wannan shine abin da ake so abin da ubangijinka ya wannan in baka kina wannan mai umara zai ta yi saisaye ko kuma yayi kolo amma dai yin kolon shine yahi fadala saboda addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu hasu uku na Allah ya shiga su yace wa qad halla in ya kasance mai umara ne ya riga ya gama aikin shi na umara kaga aikin umara abu ne wanda bai ba wata wahala a cikin shi kurum tawafi daga tawafi shine sai ka zo kai sa'ayi bayan sa'ayi kurum sai ka aske kanka ka gama umara wannan kamar yanda muka karanta riwaya ta Imam Tirmidhi a can baya kai kawon umara yana kankare zurbai haka kuma yana kawar da talauci sai malai ya kawo wata mas'ala nan yake cewa illal mutamatti'a in kana ma'ahu hadayu yace sai dai mutumin da ya dau niyyar gama aikin hajji da umara ya sanya interval tsakankanin su can baya mun yi bayani akan menene ake kira da at-tamattu shine mutum lokacin da ka zo za miƙaki zaka dau niyyar aikin ka sai ka ce labbaika allahumma umratan wa hajjan wannan kenan wanda ya shigo a cikin watannin aikin hajji zai yi umara ya ajja kayan shi sabke ihramin shi lokacin da aka ce yawmut tarwiya rana ta 8 a lokacin nan ko 1 ga watan zulhijja sai ya dau ihramin shi ya bida wannan shi ake kira da mutamatti amma ri wajibin shi ne ya zubar da jini yace to in ya kasance mutamatti ne yace to a wannan halin shi ba zai yi tahallul ba kenan ba zai warware illa mutamatti in kana ma'ahu hadayu in ya kasance mutamatti in ya kasance ya koro hadayen shi ba zai warware kayan shi ba zai yi tahallul ba yace wal qarinu haka wanda yake yin qirani wal mufridu haka da wanda yake yin ifradi fa innahu la yahillu ba zai warware ihram sai dai nan malumai sun ce akan illal mutamatti inna mutamatti idan ya gama aikin shi na umara shi ma zai yi at-taqsir koda ya koro hadayin shi suna kawo hujja ne da hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisi Abdullah ibn Umar yana bayani akan sha'anin ko hajjatul wada' ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Makka sai yake cewa mutane man kana minkum ahda fa innahu la yahillu minhu shay'un abada hatta yaqdi hajja yace duk wanda ya kasance ya koro abin yankan shi ba wani abu wanda yake halatta a gare shi yace na ya aikata shi daga cikin abubuwan da aka hada mai ihrami mai daukar mai niyyar aikin hajji ya aiwatar yace har sai ya gama aikin hajjin shi yace kuma duk wanda wa man lam yakun ahada falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwa wa liqasir wa liyuhallil thumma liyuhallil al hajj yace cewa duk wanda ko bai koro abin hadaya shi ba babu abin hadaya a tare da shi yace to abinda zai yi shine zai yi tawafi tsakankanin safa ya yi tawafi na dakin Allah sannan ya yi safa da marwa sai ya zo ya yi aski ko ya yi saisaye sannan ya warware ihramin shi sannan lokacin da aka ce aikin hajji ya kama sai ya dauki ihramin shi ya sanya a inda yake sai ya kama hanya zuwa ga Mina wannan shine suka kawo hujja suke cewa ai wanda ya koro hadaya kenan shi ba hira a ce yayi aski kurum shi zai tahi zai zamna da ihramin shi har zuwa lokacin da ya gama aikin hajji sai dai faɗa mafi rinjaye ai manzo Allah cewa wanda ya koro hadayen shi to a yanzu kuma hadayar bata koruwa ba wanda yake daukan hadayen shi daga garin sa ya tahi daga can dai ake kudin ta a saya dan haka bakka daga cikin lissahi in dai ka kasance mutamatta ka gama aikin umraka kai sababai na kai sa'ayi baina safa wal marwa kenan zaka tafi ka nemi aski kai askin ka ko kai tal ko kuma ka rage wani abu daga cikin gashin ka kai kwaskwas kenan wannan shine abin da faɗa mafi rinjaye wanda ya koro tunda ka da yanzu babu lissahin da yanzu hadaya anan ake sayarta anan ake aikata ta idan inda da ne ko da dan suna bayani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani shi ma inda baya tana komawa gaba yace da ya warware abin da ya dauniya akan shi wallahu ta'ala a'lam can baya mun yi bayani akan mas'ala wadda akan niyya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsankana at-tamattu wal qiran sai mala yake cewa wal mar'atu karratun mace a wurin aikata aiwatar da aikin hajji hukuncin ta ɗaya da namiji dalilin sa akan haka da kai hadisin Aisha wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi lokacin da ta yi haila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata if'ali ma yaqbalu al-hajj yake Aisha ke ta hiki aiki irin yanda kowanne mai ziyara yake aikin hajji kaga nan bai bambanta ba tsankanin mace ba da namiji ba ghairi Allah tatufi bil baiti kurum abinda yake naki shine ba zaki yi tawafi ba saboda shi tawafi ba a yin shi sai da tsarki kamar yanda kaga sallah haka hukuncin tawafi yake amma dai sa'ayi tsankanin safa da marwa wannan babu lissahin shi ko da tsarkin ko ba tsarkin amma dai al-afdaliyya mutun yayi shi da tsarki mutun ne yana tawafi yana sa'ayi tsankanin safa da marwa sai hutsari ya kama shi sai ya hute gangara ya tayi hutsari ya dawo ko da bai arwalla bai da zawa ya cika ko kuma a iska ta kama shi he hutar da iska arwalla ta riga ta kare yana iya kammala tawafin shi kuma haka misalin dinda da kai mas'ala zamu zo kanta insha Allah na daga wa'ansu ɗaya abubuwa wanda yana da kyau mu daidaita lokacin da muke yin tawafin ko kuma lokacin da muke yin sa'i baina safa wal marwa kinan mace za ta aiwatar irin abinda namiji yake aikatawa ba bambanci tsankanin su illa sai dai malam yace annaha la turmi la tarmul fi tawafin ba ta yin sassaka ko sassarfa lokacin da take yin tawafanta a can baya ai karanta namiji idan ya zo zai zame ka hadar shi ta dama a waje a gadan mutsan namiji lalle a tabbatar musulman nan karhi gare su yace zai yi sassarfa kewaya guda uku guda hudun da suka yi saura kuma zai yi tahiyya irin yanda ake yin tahiyya tare da nutsuwa a tare da shi yace to ita mace ba a hukunta mata haka ba yace wala sa'yun kuma a lokacin da ake yin wannan gudun lokacin da aka zo ala wurin daidai alamar nan ta tsawon wuta yace ita ma mace ba a bukatar ta yi wannan gudun dan kasancewar albarkacin Hajara aka farlanta mana wannan gudun tsankanin Safa da Marwa kuma kaga ai mace ce asalin shi daga mace ne aka same shi amma dai saboda a kare darajar mace kada wata al'aurata ta kware wani ya ga wani abu aka ce mata in ta zo ta tabbata akan nutsuwarta ta yi tahiyya yanda kowa yake tahiyya amma dai ga namiji an ba shi dama ya ringa ya kama jiki ya ringa yayi sassaka a wannan wuri sai mas'ala wannan shine karshen karatun sai mas'ala yanzu idan wanda ya tahi zai gani da kai hawa na daya da kai hawa na biyu da kai hawa na uku da kai na hudun ma na tsakiya wanda a wurin alike yake wani lokaci muna hira da wani yake ce mun suna bude shi da kai wa'inda kamar in cinkoso yayi yawa ana sanya mutane su yi na hudun ina kyautar san wanda na uku ne ana hucewa akai na hudu amma dai na uku suna like shi da kai na can ƙasa wanda wani lokaci Allah ya taba kaddarawa muka shiga wurin gashin kana ganin fandutsin a ƙasa sannan kuma da kai wanda duk wanda yazo yi da tawafi idan ya shiga zai ga shine kamar na farkon zai yi tunanin haka amma dai aslan ba shi bane wani farko shine dai mataki na farko duk wanda yake so ya fahimta in ka zo tawafi zaka ga da kai wanda suke sahnu tawafi tan kasa da kai wanda suke dan sama da su kadan da kai kuma hawa na farko na yin tawafi to wannan wanda suke dan sama da su in shine sa'ayi wanda ake barin kowa wanda duk wanda ya hawo zai yi tunanin kamar nan ne hawa na farko idan ka zo ka dan tudu dan kadan to wanda suke samansu shin hukuncin su daya da hukuncin wanda ya sa'ayi a nan kasa ko kuma yane ne haka da wanda yake sama waye tawafi a sama ba anan sahanu tawafa ba hukuncin su daya da wannan shine malumai suka ce annal hawa annal lil hawai hukmul qarari ai duk abin da yake sama hukuncin su daya da abin da yake kasa kamar yanda muka yi bayani akan daukan harama akan sama wanda yake sama yazo kan miqati lalle miqatin a kasa yake kirdada zai yana sama ya dauki miqatin shi ko ya dau harama aikin shi na hajji haka ita ma lokacin da wanda ya hawo sama da wanda ya wannan shi ma dukkan sa sai dai abin lura shine lokacin da ka hawo saman nan zaka gani an kirere ce wannan dutse an zo an yi kamar wani rambuwa to bai dacewa ka zo gaban rambuwan ka ce kurum ka in ka tsaya daga nan ka shiga ka huto to tabbas tawafin ka bai cika ba sa'ayin ka bai cika ba kenan abin da yake shine ka kewaye wannan rambuwa din ka dawo wannan shine daidai shine abin da malumai suka ce akan shi kamar misalin ka hawo wannan dutsen saboda tsakiyar rambuwan zaka samu shine tsakiyar wannan dutse inda zaka kai baka iso ba kenan kai kwana tabbas baka da sa'ayi haka da zai kasance mutum yana cikin tawafi sai ya samu shakka kewaye na hudu ne ko na biyar ne da yawa kuma a tawafi ana samun wannan shakka haka a sa'ayi ana samun wannan shakka wanda mafi rinjaye ta malumai shine lokacin da ka samu kanka a cikin wannan halin shakka sai ka yi bina'i akan makarancin lamba wanda ka kewaya misalin ka kewaya shidda sai kake kokonto shidda ne ko kuma biyar ne sai ka yi bina'i akan karaman lamba kenan biyar sannan ka yi na shidda ka yi na bakwai haka shi ma abin da ya shaye sa'ayi kana kokonto yane ne duk da kasancewa gaskiya shakka a wurin sa'ayi tana da karanci sosai saboda kana da yin in ka tahi yanzu a ina nake a 1 2 3 in na tahi na dawo kaza yake badawa shakka a wurin sa'ayi tana da karanci akan shakka a wurin yin tawafi kenan abin da mutum zai yi shine zai yi bina'i akan karamin takdiri kenan sai ya daga ya cika abin da ya mai saura na daga tawafi ko kuma na daga sa'ayi haka mas'ala wadda yanzu muka bayyana shi tawafin nan baya yiwa tabbas sai da tsarki da za a ce ka kewaya tsarkinka ya kawarware to zaka koma ka sake yi ba zaka ce ba a bari in yi da satin da na riga ina fara amma dai sai kana tsakai inda tsarkinka zai warware to kana iyawa ka cika shi ba tare da ba ka sake arwalla ba amma dai abin da yayi shine wannan ibada wadda take da karamci take da fadala sosai muna mutun yayi ta da tsarkin shi ne abin da yake والله تعالى سي بابي نغبا مالك يجيوا باب صفة الحج بابي وانت زي منا بياني اكن صفة ايكم حج الله دا ترغى مودا ايوة ترغى ايكم حج اولا شكرا وانت بيتحبا الله باشي دام التحية وانت بسكتي الله يباسي دام القوم kinan baya malaya mana bayani akan shigowa garin Makka da siffa aikin umara yanzu zai mana bayani akan siffa aikin hajji mu takaita mu karanta gaba ta farko sai mu takaita insha Allah sai mu zaba sai mu kammala malaya ke cewa wa in kana yawmu tarwiya faman kana halalan ahrama min Makka وخرج إلى جبل عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بآذان وإقامتين ثم يروح إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنا ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة
ويجعل جبل المشات بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكسر من قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل malaki cewa wannan babi ne wanda zai maka bayani siffa aiki tahajji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda umurnin da manzon Allah ya mana ce mana ya khudhu anni manasikakum aikin hajjin ku a wuri na za ku dauka a wuri na za ku koya ku aiwatar dan ubangijin ku ya karba duk abin da bawa zai yi in dai ya saba lamba alkashin karantar ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to aikin banza ya aikata khasatan in yana mai ilimi akan haka amma da inda jahilci ne kuma wannan ubangiji baya kama mutum akan jahilci ma dama ya nemi sanin bai samu ba dace akan sanin ba kamar yanda da yawa mahajjantan mu wanda wani zaka gani ya fito daga karkara wani abun bai ma san shi ba ya zo an yi ta mai farmasi an yi ta mai farmasi ya tsaye aka sake shi kurum aka ce ka tahi ya ga mutane suna yi shi ma sai yake aikata a cikin jahilci wannan kuma wannan al'amarin shi zuwa ga ubangiji amma dai a kullun ina kyautata zato ubangiji ba zai maida wa wannan bawa ba hannun agogo baya ba ubangiji zai karba a yanda yake wannan ibada kuma ya bashi ladan shi saboda ba akan kuskure ba ba akan sanni bane ba ya aiwatar da haka ba sai dai laihi yana komawa ga wanda suka turo shi ko wanda suke tare da shi ko wanda aka ba su ankadirma in shi bai su yi ba ko bus karantar da shi ba ko su nuna mai ba abin da ya dace a yi ba kasancewa ka tsayar da mutum ka koya mai abin da za ya yi wani ya ban ma shekara sattan baya ba ko mi kan zai dauka ba wani rikicin shi in ya balle maka ba abin da zai iya fahimta ma baranta na ma ya aikata amma dai a tike mahajjaci a sanya shi gaba kaza ake yi kaza ake yi in ya kama ma idan an kai su kamun a sauke su a kai su Muzdalifa a kai su Arafa a kai su Muzdalifa a kai su Mina a ce musu kun ga wannan wurin ga inda ake tsayuwa ga abin da ake yi ga abin da ake a musu furatik kamun ranar sannan idan ranar ta zo a dauke su da wanda zai tsaya tsayin daka a gaban su ya ce musu kaza ake yi ga abin da manzon Allah yake faɗa a wannan lokaci kuma ga abin da za ku ce in ma baya iyawa ku ringa mai mu farmu la ilaha la ilaha yana maimaitawa duddan mi duddan a samu tsira a samu abin da ya kamata ibada ce wadda tana da fadala sosai kuma ya kamata a maida hankali lokacin da ake yin ta kuma abu ne wanda yake ayyaman ma'dudat kwanuka ne wanda suke yin takaitattu a maida hankali wanda ya zuba kudin shi yazo yayi wannan ibadar dan ya koma gida raja'a ka yawmin waladatu ummuhu kamar ka ce riya ranan nan ma'ayyashi ta ayyashi ya za ya mai sakaki akan wannan ibada kullun ina gaskiya da waɗanda suke ɗauko mutane suna tawowa an sai ina wanda nake iya musu magana ina cewa dan Allah a ji tsoron Allah akan iyayenmu wanda aka ɗauko su daga ƙauye dan Allah a samu mu a dan kula su samu abin da ya kawo su abin da niyyar da gare su zai aiwatar da wannan abin a samu a taimake su samu su tabbatar da abin da suke so su yi shine nan malam zai mana bayani akan siffar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa idza kana yawmut tarwiya idan ya kasance ranar tarwiya ne 8 ga watan Zulhijja yace fa man kana halalan ahrama min makka duk wanda ya warware ihramin shi kenan wanda yazo da niyyar mutamatta wanda ya dau niyya ta yin tamattu'i shine yazo da niyya aikin hajji aikin umra da aikin hajji yace to abinda zai dau niyya aikin shi ko zai sanya ihramin shi a inda yake a nan otel inda aka sanke shi a dakin da yake a nan zai sanya ihramin shi yake cewa ahrama min makka zai ihramin shi ne zai dau harama daga garin makka yace wa kharaja ila jabal arafat sai ya huta zuwa ga jabal arafat nan mallan ya tsallake zamu zo a cikin bayani mi bayani akan shi yace fa iza zalati shamsu idan rana ta gushi tayi zawali kenan lokacin sallah azhar ya kai yace yawmu arafa rana ai rana arafa kenan tara ga wata yace sallar zuhura wal asra sai ya sallati sallar azhar da sallar al'asr yake cewa sallar zuhura wal asra sai ya sallaci sallar shi ta azhar da al asr
yajma'u bainahuma bi'azanin wa iqamatayn, zai gama wannan salloli guda biyu, sallar azhar da al'asr, yace tare da kiran sallah guda daya da iqama guda biyu, yace summa yaruhu ila al-mawqif, bayan ya kammala wannan sallar tashi jam'u taqdim da za a yi shine azhar da al'asr, yace sai ya tafi zuwa ga matsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya. Shine zai mana bayani a nan gaba ina ne manzon Allah ya tsaya. Yake cewa amma dai ka sani wa arafatu kulluha mawqifun, arafa ko inanta wurin tsayuwa ne, illa batna urna, sai dai wani kwari wanda ake ce mai batna urna, azan mu zo zamu bayani akan shi. Yace wa yustahabu an yaqifa fi mawqifin nabiy sallallahu alaihi wa sallama, ba wajibi bane ba inda aka ce maka ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya, kace kai ma tilas sai ka tsaya, a'a mustahabbi ne in ka samu dama sai ka tsaya akan haka, shi sanya duk yanda ka kai da sabuko sai ka samu wanda yi ka sabuko. Amma dai da kai wata sunna wanda ake bari a kalkashin haka shine kwana a Muzdalifa, kwana a garin Mina, kwana a Mina. Za mu zo za mu yi bayani lokacin da muka shiga sharhi, duk da ba mu taba yin hajji ba, amma dai muna jin wa'ansu abubuwa wanda ake aikatawa. Yake cewa wa yustahabu an yaqifa fi mawqifin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, mustahabbi ne ya tsaya inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a garin anan Arafa, au qariban minhu, ko kuma kusa da inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya, inda aljabal, daidai wannan dutse wanda ake ce mai jabalur rahma, yace qariban min as-sakhara, kusa da wani fan dutse wanda yake kusa da mustashfa Arafa, tsankanin mustashfa Arafa da wannan dutsen a wannan wurin wanda ya tahi zai ga wannan wuri. Yace wa yaj'alu jabalal habalal mushati bayna yadayhi, sai ya sanya wani dutse wanda ake ce mai jabalal mushat, al-habal shine karanan dutse ɗan guraguzai, al-jabal shi kuma babban dutse shine habalal mushat, hanya ko dutse na ɗan tahiya gaban shi, wa yastaqbilu al-qibla, ya huskan al-qibla, wa yakunu rakiban, kuma ya kasance a saman abun hawa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance tun lokacin da ya sallaci azhar da al-asr. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kan abun hawan shi har zuwa lokacin da rana ta fada, in ka samu dama sai ka hawo sama abun hawanka, sai ka tayi kai ma da raƙuminka sai ka hawo akan, amma wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. To yanzu da babu sai ka hawo kan mota sai ka tsaya, amma dai motar ba ta shiga kinan menene shi abinda malumai suka ce aka haka shine duk yanayin da zai baka dama na ka zagi ne damtse ka roki Ubangiji, yace to an baka dama ka siffanta da shi. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dalili ta sanya ya hawo kan raƙumi, kowa yana son ya ga manzon Allah, kowa yana so ya gani wane ne, ai anan ne aka yi randebu, wanda ma ba sahabi bane ba a wannan ranar ne suka kasance sahabi, suka samu daraja ta tsohuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya muta yana mai imani, ganin shi kuma koda ya kasance so ɗaya ne ya kada kanka ka kalle shi, to ka zama sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To a wannan ranar ne da yawa mutanen karkara da mutanen wa'ansu jejijjika wanda suka zo aikin hajji a wannan shekarar suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga da hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hawo kan abin hawa tun lokacin da yayi sallar azhar da al'asr a nan masjid na Mira, sannan yana kan abin hawan shi har zuwa lokacin da rana ta wada. Kaga wannan ba don kunyo da hikima, amma dai kai da kazo ya za a yi ka hawo abin hawa, an ka hawo abin hawa ai baka samu bin nutsuwar da zaka samu ka roki Ubangiji ba, shi kuma yini ne na roƙon Ubangiji, duk a wanda ka roka a wannan yirin an ce maka an amsa, saboda Ubangijin ku ya san ko saman duniya yana cewa ku zo ku nema in ba ku. Allah ƙara datar da mu, Allah sa mu tsaya a wannan wuri. Yake cewa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai tilo yake bashi da abokin tarayya, lahul mulku wa lahul hamdu, dukkan wani mulki nashi ne, dukkan wata godiya da yabo nashi ne, biyadihi alkhairu, dukkan alkhairai suna wurin shi. Wannan kalmar ita ce wadda Imam Tirmidhi ya kawo, wanda Imam Al-Albani ya da'afa yace bata daga cikin fada ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma Ubangijin nan namu akan komai mai iko ne. Yace wa yajtahidu fi du'a'i, ana so ga wanda ya tsaya a wannan yini a wannan wuri wanda yake mai albarka, yace ya bada himma, ya bada kokari, iya kokari wurin addu'a. Yace war ragabatu ila Allah, da kudin yi zuwa ga Ubangiji, ya nemi aljanna ta kowace hali,
ya tsaya ya darje aljannan ma al-firdaus ubangiji muke so ka bamu yace ila gurubi shamsi zuwa lokacin da rana ta fada yace summa yadfa'u ma al-imami sannan ya to ya tunkuda ko ya tahi tare da limamin shi sai dai an zai ba hira ka ga limamin ka sai dai ko wani limamin ne ko limamin ku wanda ya muka sallah a cikin haimar ku kuma muka manta haka ko kuma jagoran tahiyya ku yace ku kama hanya zuwa ga Muzdalifa in tariqil ba'zamaini ta hanya tariqul mushat za ku gansu kalkashin tinal arubu ta tariqul mushat ita ce tariqul ma'zamain haka da ake kiranta yace wa alayhi sakinatu wal waqar a tare da shi a samu nutsuwa da dadi a cikin nutsuwa wa yakunu mulabbiyan ya kasance yana mai talbiya zakiran lillahi yana mai ambaton ubangiji zamu tsaya a nan dalilin lokacin da mu sai mu sharhi insha Allah malai yake cewa wannan shine siffa ta aikin hajji kalkashin abubuwan da nasussuka na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata yake cewa na farko ranar da mai aikin hajji zai fara aikin hajjin shine yawmut tarwiya shine rana ta koshi da ruwa min al-irtiwa shine duk wanda ya sha ruwa ya koshi za a ce irtawa sabanin wanda ya ci ya koshi za a ce shabi'a ya koshi da abinci amma dai wanda mu a Hausa mu dukkan su koshi muke cewa wanda ya sha ruwa ya koshi da ruwa shine za a ce mai irtawa ya riga ya koshi da ruwa to wannan yawmu tarwiya rana ta 8 rana ce wanda al'ada lokacin aikin haji zaka gani an huddo wa'ansu suna nan suna masu shayar da bakin ubangiji ne kurum ruwa suke kawo suna badawa haka kuma a yanzu ma zaka gani laraba sun tare hanya kurum ruwa suke mekawa kuma haka idan ka tahin an muku tana da ruwa shi sanya ake kiranta da yawmu tarwiya ranar da mutun zai koshi da ruwa mutun ya shaye yayi tatil kuma ya dau ruwa wanda zai guziri da shi zuwa ga Mina shi sanya aka sanya mata yawmut tarwiya kuma wannan rana ana hutawa ne kalkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin hantsi kenan zaka wayi gari a garin Makka a lokacin hantsi ka kama hanya ka tahi Mina idan ka tahi Mina zaka tsaya a Mina zaka kwan a Mina washe gari bayan hantsi ya hantse sannan ka kama hanya ka tahi Arafa kenan yini na tara kidan wannan shi yawmut tarwiya yini ne na 8 da kasancewar ga wanda suke zuwa aikin hajji za su ga kusan sunna an tanzata sakamakon maslaha wanda ita Saudiya take nema ga masu aikin hajji ba wajibi bane ba wannan kwanan a garin Mina ba wajibi bane ba kasancewa ina iya bari ina nan da magaran har zuwa lokacin da aka ce yawmut tarwiya jirgi ya dauke ni daga nan ya ajje ni Jidda daga Jidda kurum daga nazo zan yi tawafu ziyara a yini na tara kuma mutane suna can Arafa ni in zo in yi in kama hanya kuma in tahi Arafa in tsaya da ni da su dukkan mu ɗaya ne sai dai ni na bar sunna ta kwana a garin Mina ba laifi bane ba amma dai yana ɗaya daga cikin sunna shine yanzu zaka gani kwana ko yini na 7 za a zo za a yi bidan hotel dukkan su a kwashe su a kai su Mina kuma ba a bar su kwana ba yawmu Arafa bayan an ce maka wannan rana ta fada ko kuma daddare ko kuma murecan yawmu tarwiya zaka gani an kwashe mutane an kai su Arafa kowa ya tahi haimar shi amma dai abin da yake cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutun yawmu tarwiya rana ta 8 ya huto bayan hantsi ya kama hanya zuwa ga Mina ya tahi yayi da Amina ya kon Amina hantsi idan ya hantse rana ta 9 sai ya huskanci zuwa Arafa wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine malai yake cewa idan ya kasance ranar tarwiya ce yace fa man kana halalan wanda ya kasance ya warware ihramin shi bayan ya riga ya dau niyya a miqati na zai hada aikin hajji da umara yace ahrama min makka sai ehe ya dau niyya shi ko ya sanya ihramin shi a garin makka wannan kuma abin da ya wakana da kai hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya umurce mu yace do bayan mun rigayi mun warware ihramin mu bayan mun aiwatar da aikin umara yake cewa mu sanya ihramin mu ranar tarwiya mu huskanci hanya wadda za ta kai mu zuwa ga Mina wannan shine abin da ya wakana kenan wanda ya kasance ya dau niyya kenan zai ya dau niyya aikin hajji da umara ya zo yayi umara ya warware ya sanya kayan shi irin na gida yace to rana ta takwas mutun zai dau niyya zai maida wannan kayan nashi ya kama hanya zuwa ga Mina shi san ya can baya ai mun yi karatu wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa man kana duru zalika fa mahalluhu min haythu ansha hatta ahlu makkah min makkah kenan duk wanda miqatin shi bai kai ba miqati inda ake daukan miqati ba yace to zai dau niyya ne daga inda yake su kuma ɗan garin makka za su dau niyya aikin hajjin su ne a garin makka mun hadi dalilin da ya sanya aka bambanta tsakanin aikin hajji da umara mai aikin hajji yana huta wajen harami shi ko mai umara idan ya shigo yana aiwatar da aikin hajjin shi ne a cikin harami dan haka aka ce lokacin da shi mazamin garin makka zai dauki niyya aikin umara to ya huta bayan harami shi ko mai aikin hajji aka ce mai a gida ma yana iya daukan niyya aikin hajjin shi yace sannan kuma idan ya zo ai zai huta Mina Mina ko ba cikin harami take ba Arafa ba cikin harami take ba dan wannan shine dalili da ya sanya kenan shi wanda yake mutamatti wanda ya hada aikin hajji da umara yayi aikin hajji sai ya sabke ihramin shi ya tsaya zuwa yaumul tarwiya zai sanya ihramin shi ya kama hanya zuwa ga Mina haka wanda ya dau niyya aikin hajji mutumin garin Makka ne shi ba ma mutamatti'i bane ba dan garin Makka ne kurmi yace wannan shekarar zan yi aikin hajji yace a cikin gidan shi zai sanya ihramin shi ya huto ya kama hanya zuwa ga Mina nan malam sai ya kawo yake cewa duk da akwai mas'ala ta yaushe ne ya kamata a ce yaumul tarwiya shine wanda ya dau niyya ko ya kama hanya ya tafi Mina kamun yaumul tarwiya aikin hajjin shi yayi ko bai yi ba a lokacin nan da akwai mas'ala wadda Umar ya zo wanda ina tunanin karatunmu na baya mun yi bayani akan ta lokacin da Umar ya shigo garin Makka suna da ihramin su suna talbiya suna jiran yaumul tarwiya su kama hanya su tafi Mina sai yake cewa dan me sanya ma balu aqawamin yadkhuluna makkata shu'san aw gubran yace ya za a yi a ce mutane su huto daga kasashen su su shigo garin Makka su ɗan garin Makka ga sunan suna kwalliya suna sa mai suna sa kayan su ba su dau niyya aikin hajji ba ana so mutun in mutun ya ga dama yana iya daukan niyya ya sanya ihramin shi daga an ce maka ɗaya da Zulhijja ko daya ko biyu ko shidda ko bakwai kana iya sanya ihramin ka ka ringa yawo da ihramin ka har zuwa lokacin da zaka yi at-tahallulul awwal kenan bayan kai yanka ka warware wannan ko kai ramiyul jamara kenan yini na goma sannan ka hudda wannan ihramin naka kana da wannan dama amma dai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kai tahlili yaumut tarwiya kenan ka wannan kai tahrimi ka sanya ihramin ka rana ta takwas da Zulhijja kenan kama hanya zuwa ga Mina nan malam sai yake cewa kharaja ila jabali arafat sai ya huta zuwa ga dutsen arafa kaga nan ya tsallake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaumul tarwiya in ka sanya ihramin ka shine ka huskarka zuwa ga Mina ka tayi ka kwana a Mina wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce sunna amma dai kwana bayan kwana na 10 na 11 wannan su kuma wajibi ne daga cikin wajibai aikin hajji wajibi ne mutun sai ya kwana Amina sai dai idan baka kon ba to kai hadaya ga wanda yana da wata irjansa ta hana shi tsayuwa to zai yi hadaya amma dai yana ɗaya daga cikin wajibban aikin hajji kwana biyun nan kai su din ka kai har rana ta fada baka huta ba sai kai kwana na uku wallahi ta'ala sai malaike cewa wa kharaja ila jabal arafat sai ya huta zuwa ga dutsen arafa sai ya huta zuwa ga dutsen arafa kina wannan a wani yini na tara kinan zai huskanci haska shi zuwa ga dutsen arafa yake cewa fa iza zalati shams idan rana ta karkata lokacin sallah azhar ya shiga a wannan yini na arafa yace abinda zai yi shi mai aikin hajji sallar zuhra wal asra sai ya sallati sallar azhar da al'asr يجمع بينهما زي هذا ونن صلى الازهر ده العصر قصر زي يي يتي باذان ده كيران صلى غدا ديا واقامتين ده اقامه غدا بيو kaga ba sai an bayyana maka ba sallar da za a yi jami'in ta kasarin ta ake yi kai ka bar gida yanzu ka zamanto mai tahiyya ka zamanto wani ma daga damagarin ya tashi tai wurin wani kuma daga Madina ya taso ya zo kenan dukkan su wannan za su yi kasaru ba wanda gidan shi a nan yake kenan mutum idan ya zo za a yi kasarin sallar shi kenan ya hada azhar da al'asr a nan arafa wannan kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata lokacin da ya huto daga Mina sahabban shi sai suka mi khaima suka buga mi tanti anan daidai inda yanzu masjid na Mira yake anan suka buga mi tanti manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabka da ya sabka ya hada musu sallar azhar da al'asar ya musu khutuba kamun ya musu khutuba kidan abinda ake cewa khutuba qabla salat kamun ayi sallah ake yin khutuba kaga ta sha bamban da khutuban mutasallar juma'a ta sha bamban afwan ta sha bamban da khutuban mutasallar idi irin khutuba ce ta sallar juma'a imami zai hawo za yi khutuba guda biyu idan yayi khutuba afwan khutuba guda daya idan ya gama khutuba zai musu sallar azhar da al'asar jama'a wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa summa yaruhu ila al-mawqif sai dai da kai mas'ala shin namira nan masjidun namira yana cikin arafa ko bai cikin arafa shi ma malamai sun yi sabani da mu zo kan mas'ala ta batun urana sai mu yi bayani akan sabanin da malamai suka yi yake cewa summa yaruhu ila al-mawqif sannan ya tahi zuwa ga matsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ko kuma a'a mutun ya tafi zuwa ga inda aka ware me aka ce su ɗan Niger ne ga inda za su zamna a mawqifin su ga matsayin ku nan yake cewa sai ya kawo mana wa arafatu kulluha mawqifun arafa duk inda mutun ya tsaya to matsaya ce kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya wutar da shi a cikin siffa hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa waqaftu hahuna manzo Allah ya ce na tsaya anan tsakankanin mustashifa da jabalun rahma yake cewa wa arafatu kulluha mawqifun dukkan wannan kewayen na arafa dukkan su mawqifi ne idan ka zo zaka gani an sanya alama nan ce bidayar arafa nan ce harkon mina da kai intarbal tsakankanin su nan ne kaza nan ne karshen nan ne akhiru hadbi arafa nan ne karshen arafa wannan duka da kai sambol an sanya zaka gani an maka hadda Hausa ma an rubuta ka karanta in ka huta to ka huta daga Arafa in ka zo ka tsaya a wajen to ba a cikin Arafa kake ba in aka tashi aka watse har al-fajr yake to baka shigo Arafa ba to baka da aikin hajji nan sai yake cewa illa batni urana sai dai nan batni urana shi yana nan yammacin Arafa yammacin arafa gaban masjidu na mira yake cewa to wannan wurin bai halatta wanda ya zo tsayuwa a arafa ya tsaya a wannan wurin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arafatu kulluha mawqifun warfa'u an batni urana yake cewa arafa dukkan ta matsaya ce kuma dan haka ku yi gaba kada ku zamna kada ku tsaya a nan batni urafa sai ya kawo yake cewa al muzdalifa kulluha mawqifun muzdalifa ita ma dukkan ta matsaya ne yace warfa'u an batni mahsar yake cewa ku tashi daga ko ku yi gaba daga batni mahsar nan da kai mas'ala wadda malamai suka kawo suke bayani akan batni urana da shi wannan masjid na mira da kai mas'ala wadda Imam an-Nawawi ya kawo a al-majmu' a juz'i na 8 yana bayani yake cewa ku sani anna urana wa namira baina arafati wa baina arafati wal haram yake cewa ga namira nan masjid na mira yace da batni urana yake cewa dukkan su suna nan tsakankanin harami da arafa kaga me yake nuna maka dukkan su ba cikin harami ba suke ba shi ma manzon Allah lokacin abin da yake kana shine yazo ya tarar an riga ya an mai khaima anan namira an mai tantan shi inda zai zamna sai ya tsaya ya musu sallah ya musu khutuba ya musu sallah sai ya ci gaba ya zo nan mawqifin shi ya tsaya anan arafa yake ce musu arafa dukkan ta mawqifin shi to shine nan Imam an-Nawawi ya kawo yake cewa dukkan su ɗaya daga cikin su ba wanda yake cikin arafa da namira da ita batni urana haka jamhurin malamai sun kawo suke cewa anna man waqafa bi urana lam yusihha wuqufuhu duk wanda ya tsaya a nan batni urana yace to tsayuwar shi bata inganta ba yanzu ba kwarin bane ba yanzu ka ganshi sai dai zaka ga alama lalle nan ne yana nan gabacin masjidin namira yake cewa dalilin wannan hada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam warfa'u an batni urana dida kasancewa wa'ansu suna bayani suke cewa a shi masjidu namira hukuncin shi ba dai bane ba da batni urana akwai magana ta wannan mazhabin wa'ansu daga cikin Shafi'iyya haka hada wadda take ingantatta ta mazhabin Malikiyya ta Imam Malik da wa'ansu daga cikin Malikiyya sun yi inkarin yin haka zama a batni urana shine mala ya kawo alladhi qulna bi min tahdidi arafat majma'un alayhi abinda muka hadi na ga inda iyaka arafat take yace abu ne wanda malumai suka yi ijma'i akan shi yace abinda kuma ake kira a ce wai ubatan urna yana ɗaya daga cikin arafa yace wannan abun ba mu yarda shi ba saboda babu wani dalili wanda yake tabbatar mana lalle batan urna yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin matsaya ta arafa yace babu wani dalili haka ba wani hadisi ma da ifi wanda yazo wanda yake tabbatarwa lalle batan urna yana ɗaya daga cikin matsaya da arfa da kai wannan Imam al-Bassam a cikin tawdih al-ahkam ya kawo yake cewa wadi urna allazi fihi muqaddimatu masjid namira yace kaga wannan wadi urna wanda shine gaban masallacin namira yake cewa wadi urna laysa min waqif arafat yace wannan wadi urna yace baya ɗaya daga cikin matsaya ta matsaya ta arafa yace bal huwa hadduha al-gharbi nan iyaka ce ta yammacin arafa haka batta daga ciki cikin batsan urna sai dai da kai maganganu wanda idan ka koma akan wannan mufidul anam juz'i na warko ya kawo da shi ma malamin wanda yake sharhi akan haka yake cewa abinda zamu iya fahimta shine batsan urna yana ɗaya daga cikin kamar yanda wadatar Imam Malik da wasu daga cikin Shafi'iyya da wasu daga cikin Malikiyya sun yi inkarin tsayuwa a nan batsan urna yake cewa abinda zamu iya fahimta shine batsan urna yana ɗaya daga cikin shine gaba ta ƙarshe ta arafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi daga nan yace wanda ya tsaya a nan yana da arafa amma dai bai halatta mutun yana da hajji amma dai bai halatta mutun ya tsaya a nan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a tashi amma dai gudun shubha mutun ya nisanci haka dukkan wannan wuraren ka leka kaga ina ce alama ta bada dama a tsaya ina ce alama bata bada dama a tsaya ba inda aka ce maka a tsaya nan na dace a tsaya to ka tsaya inda aka ce maka ba kai kokari kada kai asarar kudinka ka sha wahala ka bar iyali an bar kasuwa an bar aiki an bar waye kai kokari abin da kai kan ka same shi sai ya a kullun in na gamu da masu umara yake cewa to ayi kokari dai a rakaza abinda ya kawo mu mu same shi waka tayi ayi aikin banza an bar kasuwa an bar karatu an bar gomi an zo dan shi ubangijin to ayi kokari a meda himma ayi abinda ya kawo mutane masala ce wanda nake da sabani amma dai da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka nisanci duk abinda ake kokonto akan shi ka shiga an yi sallah a nan masjid namira to ka dawo ka tsaya inda ake tsayuwa kadda ka dawwama anan saboda manzo Allah bai yi hakan ba kuma yana ɗaya daga cikin iyaka shi sanya da yawa daga cikin malumai suke cewa wanda ya zama gaban masallaci to bai tsayuwa ba akwai malumman da suke tashabbin suka shaddada akan haka wanda ya tsaya yayi sahu gaban masallaci to bai daga cikin arfa ka dawo baya shine kake cikin arafa kuma wannan sunna ta manzo Allah da ya kammala sallar shi zuwa yayi ya tsaya tsakankanin wannan fandutsan nan da wannan tsakankanin mustashfa arafa da jabalu rahma sai mala yake cewa wa yusahabu an yaqifa bi fi mawqifin nabiy sallallahu alaihi wa sallama mustahabbi ne game da mai tsayuwa a arafa ya tsaya inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tsayuwa anan kenan tsakankanin mustashifa nan likita arafa da jabalur rahma yake cewa au qariban minhu inda aljabal ko kuma kusa da nan kusan wannan dutse qariban min as-sakhara kusa da wannan fan dutse wa yaj'al jabal mushati bayna yadayhi ya sanya wannan dutse na masu tahiya ko kuma wannan karamin dutse a gaban shi wannan shine inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya aka samu mutanen mu yace a in busa wannan dutse ba kamar bu su yi arfa ba aikin hajji da umara wallahi mutun ke takurawa kanshi abinda zaka iya ka zo da shi duk abinda aka ce maka manzo Allah yayi a wannan lokacin babu damar yin shi mutane ne dubunnan mutane a lokaci ɗaya suke so su yi aiki daya in kuma ka sanya kanka kace sai kai to in wani abu in ya same ka kana ɗaya daga cikin wanda za a zari wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jeho kanku cikin hallaka wanda yace sai yayi hakan ka ce sai ka hawo dutsen ma an yi tintrodo akan shi ka danne wannan ka taka wannan ka ci mutuncin wannan shi kuma abin da bai so fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji wannan duka an haramta maka a matsayin ka na mai hajji ka rakkaza ka samu wata inuwa ko da kalgashin wani icce ne ka koma gehe ka rabu da duk wanda zai shagaltar da kai akan hira ka tayi ka tsaya tsayin daka ka aihe duk abin da yake cikin ka
godiwa ubangiji duniyar da lahira Allah mallaka ya baka in ba kasar ce kake nema Allah baka jagoranci Allah baka ka dai kai ta nema duk abin da yake cikin ka ka aihe shi ubangiji ya biya maka bukatunka saboda wannan yini yini ne wanda ba a medo addu'arka a matsayin ka na mai hajji Allah da tar da ku sai malai yake cewa lokacin da mutun ya zo ya tsaya wannan kuma duka dalilin hadisin Jabir na baya wanda muka karanta malai yace idan ya tsaya abinda ake so shine yastaqbilul qibla mutun ya huskanci alqibla kada gaba alqibla baya yace wa yakunu rakiban mutun ya kasance yana kan abin hawa wannan kuma dalilin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda muka yi bayani manzo Allah tun lokacin da yayi sallar azhar yawo kan taguwar shi yana zamne akan taguwar shi mutane suna hango shi ana kallon shi wancan shine manzo Allah wanda ma bai taba ganin shi bai ganshi haka idan da zai kasance da ko wani jagoran al'umma wanda zai tahi mutane suna buƙatar ganin shi to shi ma ana so ya hawo saman dindin a ganshi kaga idan akwai hikima biyimar da ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yanda muka bayyana wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin da wani da zaran ganin da ya mai koda gulgudun minti daya ya zama sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma matsaya ta kasancewa sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta sha bamban da matsaya ta kasancewa na tabi'i na tabi'i ko wanda ya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a koma kan abinda ubangiji yake bayyana mana ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana da ɗaya daga cikin mu zai dauki matsayin dutsen Uhud dukkan shi zinariya ne ya bada fi sabilillah yace wallahi bai kai ba muddu ɗaya na sahabi na ba ko rabin muddu ne na sahabi na abin da ya bada ladan da zai samu a gun ubangiji kaga wannan ita ce daraja ta suhuba na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya so su albarkacin soyayyar manzo Allah ya so su wanda ya kisu albarkacin kyamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kisu Allah ƙara mana soyayyar su yace wa yuksir min qawli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la shi wannan wanda ya tsaya a Arafa zai yi ta memeta fadar shi fadar zai yi ta memeta fada irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la ilaha illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ne tilo bashi da abokin tarayya lahul mulku dukkan wani mulki nashi ne wa lahul hamdu dukkan wani yabo da godiya nashi ne ko shi ya cancanta a yi me biyadi alkhair dukkan alkhairai suna hannayen shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ubangijin nan mai iko ne akan komai kamar yanda na bayyana wannan riwaya ce wadda Imam At-Tirmidhi ya kawo kuma Imam Al-Albani ya da'afa wannan hadisin lalle a cikin dalilin da ya sanya ya da'afa a cikin biyadihi wannan hadin shi biyadil khaira babu biyadil khair a hada ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam Al-Ahmad Imam Ahmad ya hutar rashi aka Imam At-Tirmidhi ya hutar Imam Ahmad ya hutar rashi Imam Tirmidhi sun hutar rashi shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khairu du'a yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyina min ba'di la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir afwan hadisin Abdullah ibn Amr wannan shine wanda muka karanta khairu du'a du'a yawm al-arafa yawm arafa mafi alkhair adda shine adda'ar rana arafa yace kuma mafi alkhair abinda na hada da annabawa wanda suka gabace ni suka hada shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadira riwaya wadda Imam Ahmad ya kawo da Imam Tirmidhi suka kawo daga hadisin Abdullah ibn Amr isnadin ta isnadi ne wanda yake da'ifi sai dai da kwai shahid akan wannan riwaya hadisin Ali ibn Abi Talib wanda Imam At-Tabarani ya hutar rashi a cikin addu'a hadisi ne wanda yake didda akhirin shi da kwai cikin wannan mursal na Talha ibn Ubaidillah ibn Quraiza rijal in shi ko malaman da suka rawaito hadisin dukkan siqat ne Imam Muslim ya amso hadisi akan shi a hannayen su dan haka isnadi ne wanda yake ingantacce lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadira kina wannan ita ce addu'a da mutun zai aiwatar da ita lokacin da ya tsaya a nan wanda ya kamata a ce yayi yau memetata ko ba a hana shi ba yayi ta addu'a amma dai abinda aka hana shi ne mutun a ware mai wani zikiri wanda zai ringa yi koma bayan wannan addu'a shi duk lokacin da aka ce maka wannan abin ya tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi shi duk lokacin da wani zai zo ya ce maka a in kai kaza za a maka kaza in kai kaza za ka samu farala kaza ko kuma in ka zo matsaya kaza kaza za ka yi, wannan shi ake kira da bid'a. Kada ka yarda wani ya karanta maka shaka hadi na molan kai kurma abinda ba haka ba. Abinda aka ce maka shine kai wannan adda la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ka yi ta miminta ta, kai dukkan wata addu'a wanda kashi an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta lafazin ta tauqifi ne, ko kuma wata addu'a wanda ranka ta baka kai, wannan dan wani abu ne ma zai kai shi tsaya a arfan, kai ta maimaitawa Allah ya baka. Kaka ba wani hira ka tsaya ka ce a kaza da kaza da kaza an ce mini in na zo wuri kaza ko awa daya in yi kaza, awa ta kaza in yi kaza, awa ta kaza in yi kaza, wannan dukkan su bid'a ne, baya ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kai da ka zo dan neman ka meka kokon baraka ubangijin ka ya biya maka bukata, kuma za ka yi abin da yake koma bayan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ai kaga in kai hakan ba kama kanka adalci ba. Allah dai ya kiyaye mu. Yace wa yashhadu fi du'a'i, yayi kokari mun kawo karshe ko mun kokari ayi hakuri mun kammala. Yace yayi kokari wurin yin addu'a ya zagine da mutse duk abin da yake cikin shi ya aihe shi. Kaga tun lokacin hantsi kake tsaye a wannan wurin har zuwa lokacin da mi lokacin da rana za ta fada, ko kuma ma ka ƙara akan wannan lokacin. Yace to kai kokari ka aihe duk abin da yake cikin ka na daga addu'a. Yace war ragabatu illahi azza wa jalla, haka da kwadayi zuwa ga ubangijin ka madaukakin sarki, dukkan wa'ansu alkhairai da yake gun shi kai kokari ka nema ya datar kai, ya datar da kai da su. Yace ila gurubi shamsi, zuwa lokacin da rana ta fada. Yace sun ma yadfa'u ma al-imami, sannan ya tahi tare da limamin shi ila al-muzdalifa, yace zuwa ga muzdalifa an tariqil ma'zamaini, ta hanya ita ce ake kiranta da tariqul mushata, ina kyautar tan wannan ada ana kiranta da tariqul ma'zamaina, da insha Allah sati mai zuwa zamu bayani akan ta. Yace wa alaihi sakinatu wal waqar, yace kuma a tare da shi lokacin da ya kama hanya daga arafa zuwa muzdalifa a same shi tare da nutsuwa, saboda a cikin siffa hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir bin abdullahi wanda imam muslim ya wutar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurta ayyuhan nas as-sakina as-sakina, ya ku mutane nutsuwa nutsuwa nutsuwa, kasancewa an huto innan wani yana hira, wani yana wasa da wancan, wani yana kaza, wani yana zolaya, a'a abinda ake so shine kayi kokari a same ka da nutsuwa, ka yawaita ambaton ubangiji. Shine malai yace mana wa yakunu mulabbiyan, ya kasance yana mai talbiya, yana labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, yace zakiran azza wa jalla, yana mai ambaton ubangiji shi kadai tilo, shi kadai wanda ya cancanta a ambace shi. Mas'ala ta yin talbiya, idan muka dauka mu mazhabin malikiya, talbiya tana karewa ne da zaran an ce an kammala tsayuwa a arfa, rana ta fada shikenan mun kare talbiya, kuma sai ta badin Allah ka yi mu. Amma dai jamhurin malumai sun ta yi akan talbiya za a ci gaba da ita har zuwa lokacin da mutum zai yi jiha. Wannan dalili akan haka da kwai al-Fadl bin al-Abbas yake cewa nayi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina bayan taguwar shi, yake cewa manzon Allah yana talbiya bai bar talbiya ba har sai da ya tahi yin jiha, a lokacin nan naji bakin shi ya kame da yin talbiya. Kaga al-Fadl ya fi kowa sanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda shi ne dan goyo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan yake nunawa talbiya za a zarce da yin ta. Kuma wanda suka fitahi akan haka sun tahi ne akan fatawa ta Usman. Usman bin Affan yana ganin an gan shi a hajjin shi da yake yi, ya zo idan ya huta daga arafa rana ta riga ta fada sai ya kame bakin shi da talbiya, sai dai ambaton ubangiji. To a lokacin nan dalilin shi suka kawo hujja, suka ce a talbiya tana karewa ne a kalkashin wannan. Wallahu ta'ala a'lam. Abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce magobanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Dan uwa da mun na arziki da suke bara adda, muna fatan kowa Allah biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki. Muna tawassali ga wannan zama da muka yi, duk wanda bai taba kewayawa ba aikin haji Allah ya taimake shi ya tayi aikata, wanda ko ya tayi Allah ya taimake shi ya sake komawa ya bashi rizqi komawa. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.